yawa wannan kamar yadda muka san shi Shama'ilul Muhammadiyya na al-Imam Tirmizi mai sunan shi yayi shi sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ka karanta shi ka san shi zai zama ka san komai na Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ambata ka san shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sanin hakika cikin hadisi babu nabi ne ko
na'am
babu nabi babu ma ja'a fi khatimin nubuwa babu abin da yake cikin bayanin hatimin annabta wa fihi samaniyatu ahadith cikin shi akwai hadisi guda 8 حدثنا قتيبة بن سعيد إن جاء الإمام الترمذي أخبرنا هاتم بن إسماعيل أن لجعد بن عبد الرحمن قال سمعت صائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي إل أم أيها تاجد نيزوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتشي يا رسول الله ما أكين الله إن ابن أختي للي لن يرؤوات وجئ بيّل الله يا معنى مريض فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي سي النبي صلى الله عليه وسلم يشاهكينا wanda Ali bil Barka yayi mana addu'ar albarka eh addu'a Allah sanya albarka ta tari yau hudu wanda muka yi ta juma'a kan albarka ne tun yi saurare ta sosai tana da muhimmanci wa tawadda ayi arwala fa sharibtu min wudu'i sai na sha daga ruwan arwala Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qumtu khalfa zahari na tsaya bayan shi sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ila al khatam sai na duba zuwa ga hatimi bayna katifahi tsakanin tafufukan shi fa iza huwa misl zurr al hajala sai gashi kamar mabudi ne na abunan na dan elbuka karama mabudi inda ake kama zur shine abin da ake kama kuma wasu din zur shine buto na mabudin da yake wasu kuma sun fassara shi misal zurul hajara kamar kwankurciya al hajala ta ituku ta tsuntsuwa ce mai kama da kurciya zurul kuma suka fassara shi da kwanta fassara bi malamai suka hadisi na 16 al-Imam yake cewa da sana Sa'id ibn Yaqub da'i fi har zuwa karshen daga Jabir ibn Samura yace ra'aytu al-khatama naga khatimi na annabi ta baina ka tafai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsakanin tafuka na annabi sallallahu alaihi wasallam guddatan wani yanki ne na nama shine ma'ana gudda hamra wanda yake ja misal baydul hamama kamar kwankurciya kenan shi yasa can zurrul hajala tafsiri mafi karhi shine cewa kamar kwantsuntsuwa al-hajala dan gashi na an fassara shi a kwankurciya hadisi na gaba daga jaddati hiru maisa kakashi yake cewa qultu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau asha'u da nasu an uqabbila al-khatama in sambanci khatamin annabta allazi baina katafaihi wanda ke tsakanin tafufukan shi ka fada shi nake so min qurbihi dan ina kusa da shi la fa'altu da sai in aikata ya kuli li sa'ad ibn mu'az yawma mata yana ce ma sa'ad ibn mu'az ranar da yace eh tazzalahu arshur rahman arshin al-arshin ubangiji ya gilgiza ga mutuwar shi hadisi na gaba kenan nan shi ma abin da yake so tabbatuwar khatimin annabi ta gashi har yana cewa da yana duk ya ga dama ya sumbance shi da ya sumbanta dan yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sosai hadisi na gaba daga Ali ibn Abi Talib min walidi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace kana Ali ya kasance idza wa safa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan zai sufanta annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara al-hadisi bi idru ya ambaci hadisi mai tsawo wa qala sai ce baina katafai khatimin nubuwa tsakanin ka hadin shi akwai khatimin annabta wa huwa khatimin nabiyina kuma shine shi kamakin annabawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba ina ketare sanadin ne saboda lokaci Abu Zaid Umar ibn Akhdab al-Ansari yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ya Abu Zaid ya kai Abu Zaid idunu minni matso gare ni matso kusa da ni fam saha zahari ka shahi bayan yace fam sahatu zaharahu sai na shahi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa waqa'at asabi'i ala khatimi sai hannuwana suka abku suka hau abu sakan hatimin annabta ulusa sai nace wa mal khatimi menene khatimi ce sha'aratun mujtami'at gashi suka ne wanda suke hade suke a gurin kenan can an ce nama ne an ce gashi ba cin karo da juna naman ne kuma wanda gashi ya fito a gurin na gaba daga Abi Buraida yake cewa ja'a Salman al-Farisi Salman al-Farisi ya zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hina kadimal Madina lokacin da ya zo Madina bi ma'idatin alaiha rubabun da wani kabaki da wani abun aza abinci taiburin abinci wanda akwai kayan danye a sama fa wada ahabaina da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya aje gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya Salman ma haza ya kai Salman minene wannan yace sadaqatun alayka sarka ce gare ka wala ashabika da sahabbanka faqala sai ya ce irfa'aha dage ta fa inna la na'kulu sadaqa mu ban mucin sarka qala sai ce farafa ha sai ya dage faja al-gadwi misali gobe zuwa da kwatankwacinta fawada'aha bayna yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aje gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace ma haza salman menene wannan salman faqala yace hadiyatul laka kyauta ce zuwa gare ka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabban shi ubsudu kushun huda summa nazara ila al-khatim kenan ya amsa tun da kyauta ce sai ya duba zuwa ga khatimin annabi ta ala zahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zahirin a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi yayi imani da shi wa kana lil yahudi ya kasance na yahudawa ne fashtarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi bi kaza wa kaza dirhaman akan kaza da kaza na dirhami ma'ana salmanu aka sai annabi ya sai tunda bawa ne ala an ya garisa lahum nakhalan akan cewa ya shibka musu da binai fa ya amalu salmanu fihi salman yayi aiki a ciki hatta tudi ma hasse sun kainina isa ci fa garasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakhila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shibka wannan da binai illa nakhala wahida sai dabino guda daya garasa ha umar radiyallahu anhu umar ya shibka ta shi daya ma sauran annabi sallallahu alaihi wasallam da hannayen shi masu albarka shi ya dasa fa hamilatun nakhal kaga wannan duka yake nuna mana tashi da yin aiki har ga shugaba zai zama ince shi a kwance sai an mishi komai yace fa hamilatun nakhal min amiha dabinon aka suka yi yadda za a dauke su a wannan shekara walam tahmil nakhala dabino daya shine bai yi badiya aka dauka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha'anu hazihi nakhala me ya samu wannan wadabi ne faqala umar sai umar ce ya rasulullahi ana garasta ai ma'aikin Allah ni na dasa ta fa naza'a ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fagarasa ha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire ta ya zage ta kuma ya dasa ta da karan kanshi fa hamilat min ami ha sai ta dauki diya a wannan shekarar ta kenan sauran duka wancan sun yi ne da albarka shibka annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba daga abi nadara yake cewa sa'altu abu sa'idin al-khudri na tambaye abu sa'id an khatimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga khatimin annabi sallallahu alaihi wasallam yani khatimin nubuwa khatimin annabi ta faqala zikana fi zaharihi ya kasance a cikin bashi bad'atun wata tsoka ce nashi zatun wanda ta dan dago tsoka ce a bayan shi wanda ta dan dago ta shi sauran wannan in kamar da kurji yake in ya kumbura na gaba daga Abdullah ibn Sariji sai yake cewa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nas min ashabihi nazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wasu mutane daga sahabban shi yace fadurtu hakaza sai na kewaya kamar haka min khalfihi ta bayan shi fa arifa allazi uridu sai ya san me nake nihi fa alqar rida yana sai ya san ina so in ga hatimin Annabi ta fa alqar rida an zahari sai ya geho mayahi daga bayan shi ya sauke mayahin da ke bayan shi fara'aitu mawdi al-khatim sai naga gurin hatimin annabi ta alakati faihi abusa tafufu annan kahwadin shi misalul juma'i kamar gumtsin tahin hannu haulaha khilanin kuma gehe da shi da kai abinda ake ce ma al-khilan al-khilan kamar dan dugo ne wanda yayi kama da baki kamar irin yadda tawwada take fitowa a jikin mutum in ka annaha sa'alil kamar ka ce tawwada ce baki wanda yake hutowa a jikin mutum daga ciki faraja'ata sai na koma hatta astaqbaltu he da na sunbanci wannan khatimi fa qultu sai nace ghafarallahu laka ya rasulullah Allah ya maka gafara ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce walaka hakkaima fa qala alqaum sai mutanen suka ce istaghfara laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara fa qala na'am yace walakum hakuma ya nema muku gafara ثم تلا هذه الايه سنه قرنت wannan aya Allah ya ce mishi wastagfil li zambika walil mu'minina wal mu'minat kana mu gafarar zunuban ka kana mummune mazan su da mata kenan ko ban ji ba yayi to ina da tabbacin kawai ya nema ma kowa gafara tunda Allah ya umarce shi cewa ya nema ma mummune maza da mata gafara yanzu mun take ta alhamdulillah wannan shine hadisan khatimin annabi ta cikin sunan shama'ilul muhammadiyya hadisai guda takwas ne gobe kuma babu majin afi sha'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi samaniyat hadis cikin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gashin kan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar la ma'ana nas'aluka al-hudaa wa al-afwaa lana la ma'ana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ورزقنا علما تنفع به اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
كما انا
باين تكانك حدا تكانك سكيه daga tsakiya.